Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da Mania FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Talata 25 ga watan Yulin shekarar 2017, za mu magana ne akan yadda a bana dalibai suka sami nasara sosai a jarabawar gama sakandare ta waye a Najeriya, inda akasarin waɗanda suka ci a bana ya kai kashi 59 cikin 100,
wanda wannan yawan ya haura nasarar da aka samu a bara shekarar 2016, inda aka samu kashi kamar 53 daga cikin 100. Shin me ya jawo wannan nasarar ne ga daliban?
Mun kanmu mun tashi tsaye mun ba da kwarin guyen mu akan haka, tunda jarabawa ta matso haka muna ta irin campaign extension a makaranta, kuma muna zuwa license haka, sannan muka dawo muka dage da karatu. Kan Allah da ya taimake mu muka samu wannan jarabawa.
To malaman jami'o'i ma din nan fa da suka samu kagewa da maganar kudin tallafi na third fund sun maka ita hukumar Akutu.
Na farko mun shigar da wannan kara ne domin kotu ta duba ita tet doka na tet fund din, wanda ta kirkiri tet fund din, ko shi Abdullahi Baffa yana da daman karkashin doka sashi na 6-7 na ita wannan tet fund din yayi wannan sabon tsari din na bada tallafi din ba tare da an yi appointing din board ba, domin dokan ya ce lalle sai board ne za su yi si recommending wa minister, minister ya tura a president ya bada approval.
Akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter game da yadda sakamakon jarabawar secondary ya kasance a garuruwan da kuke.
To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku kamar yadda Maryam ta ce.
Sakon farko daga Umar Adamu unguwar Karfayin Katagum ya ce, salam yau da gobe. A gaskiya mu a garin Katagum dake karamar hukumar Zaki batun samun sakamakon jarabawar secondary, sai mu ce ba yabo ba fallasa, domin wasu suna cikin farin ciki akan sakamakon da suka samu, yayin da wasu ke shakkun hawa internet don duba abin da suka samu. Sai dai duk da haka, a gani na batun sakamakon jarabawar kammala secondary a Najeriya sai alhamdulillahi idan kai la'akari da makwabciyarsa Jamhuriyar Niger.
Maganar samun nasarar jarabawa abun ba a cewa komai, domin kuma mafi yawancin dalibai suna kokawa akan sakamakon da suka samu, Allah dai ya kyauta.
Sai Abubakar Sadiq Balal ya ce, yau da gobe, haƙiƙa mu kan a garin mu an yi gagarumin nasara a wannan jarabawar ta WAEC, domin kusan kashi 80 cikin 100 sun ci wannan jarabawar, mu kam sai dai mu ce alhamdulillahi.
Sai mai nasarar nasarawa Funtuwa ya ce, an samu nasara a yanki na Funtuwa duba da yadda aka samu akasin haka a baya.
Sai Yusuf Habila ya ce, gaskiya level ɗina ya wuce wurin nan, amma bisa ga alamu yara sun kokari a wannan jarabawar, fata na anan shine Allah ya ba su sa'a domin su ma su ci gaba a makarantun gaba da secondary, amin.
Sai Aminu S Muhammad ya ce, gaskiya a garin So'o dake karamar hukumar Jada a jihar Adamawa an kama waye din yaran mu, bamu san menene matsalan ba.
Sai Abubakar Abdullahi Fantami ya ce, salam yau da gobe, mu kan a garin Gombe yara sun ci jarabawan WAEC, English ne kawai sai a hankali, ku tashi lafiya. Maryam Safinatu da Gogan Shiri Usman Kabara.
Sai Usman ya ce, gaskiya dai mu kan ko result din ma ba a saki ba a jihar mu ta Gombe, ba a saki sakamakon jarabawan WAEC a dukkanin makarantun gwamnati ba, amma an saki a makarantun private.
Sai Garba Sabiola ya ce, salam yau da gobe, ko shakka babu, mu a garin Gashuwa kashi 80 cikin 100 an samu nasara, a tashi lafiya.
Sai Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce, salam filin yau da gobe, a gaskiya jarabawar WAEC a jihar mu ta Yobe a karamar hukumar Bade, alhamdulillahi, sai dai mu ce Allah maimaita mana irin wannan shekara.
Sai Adamu Gulda journalist ya ce, kware kuwa an samu nasara da kashi 99 akan 100, alal misali a garin Gashuwa dake jihar Yobe daliban makarantar GDS Gashuwa sun samu kyakkyawar sakamako wanda kiyasi ya nuna a bana har sun dara makarantun gwamnati. Kowani yaro ka tambaya zai ce da kai, eh na samu credit 9, credit 8, wanda ma bai samu ba shine credit 5. Wannan ya nuna wa duniya cewa darajar ilimi ya fara farfadowa a sassan kasar.
Sai Alhaji Mele Yusufari yace tabbas a nan karamar hukumar mu ta Yusufari dake jihar Gombe akwai daliban da suka samu nasara a wannan jarabawa ta waye kamar yadda ake bukata wato 5 credits. Sai dai akwai bukatar su kara himma da kwazo domin bade su fi haka.
Sai Muhammad Satomi yace alhamdulillah ɗan uwana maza da mata duk sun ci waye A1 da B3 duk subject guda tara amma ba makarantan gwamnati ba fa.
Sai Ibrahim Garba yace assalamu yau da gobe anan me yana karamar hukumar mu karfi jihar Kaduna mun ji labari an ci jarabawa amma cin bai kawo kanmu ba ya tsaya don kuwa darussa mafi muhimmanci sune ba a ci ba sai aka ci marasa muhimmanci.
Sai Comrade Zakari wa Adamu Kwantagora yace hakika mu kan a garin Kwantagora dake jihar Niger sai dai mu ci alhamdulillah domin galibin waɗanda suka duba sakamakon jarabawar nasu na waye san barka suke yi dan sun samu sakamako mai kyau duk da dai mafi akasarin su dalibai ne na makarantun kudi muna fata su ma sauran dalibai na makarantun gwamnati su ma za su samu sakamako mai kyau.
Sayyid Wan Ji Abubakar yace gwamnati state government basu biya kudin waye ba amma in private school sun ci.
Sai Amman Faruk Usman Adamu yace salam yau da gobe mu dai anan plateau an ci amma da yawa ba su da master English.
Sai Bashir Suleiman yace assalamu yau da gobe a gaskiya mu yan jihar Kebbi muna kira gwamnatin jihar Kebbi da ya kokari ya biya kudin domin a sako jarabawa yan jihar saboda mafi yawa suna so su shiga makaranta.
Sai kuma muleka shafin mu na Twitter @bala_karasuwa yace hakika matasa da dama sun samu nasarar sakamakon WAEC mai kyau da fatan gwamnatoci za su inganta harkokin koyarwa.
Sai @Itsuddin Abdul Tu yace eh to mu dai wasu sun samu wasu kuma basu samu ba sai dai babban matsalar da aka samu shine rikewa da aka yi.
Sai daga karshe @Yakubu M41 Umar yace sosai kuwa kanne na daga mai credit 6 sai wanda ya ci jarabawan duka fatan mu Allah ya sa dore.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Malaman jami'o'in nan da suka fantsama jami'o'in gida da waje don yi digiri na 2 da na 3 karkashin tallafin karatun TEDFOR na Najeriya wanda a ƙarshe suka tsinci kansu a dabaibayin rashin kuɗi sakamakon sabbin tsare-tsaren hukumar a yanzu haka sun shigar da ƙara kotu.
Haka kuma wakilinmu na Bauchi Abdulwahab ya tattauna da ɗaya daga cikin waɗannan mutane.
Sunana Ibrahim Anjuma, ina ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu na Najeriya wanda suke karatu a ƙasar waje wanda kuma wannan sabon kuduri ko doka da shi Dr. AB Baffa ya fitar a wannan shekarar 2017.
Ga suna ganka a kotu inda yake aka dage sauraron karan da kuka shigar. Takamamme me kuke kalubalanta ne?
Da farko dai shi Dr. AB Baffa lokacin da yazo aka appointment nasa a babban sakatare na ita wannan ma'aikata ko in ce ita telephone din ya fitar da wasu doka wasu tsararruka wanda yace duk wanda ya tafi karatu ya zama bare samu ta wannan tallafi din ba. To sannan kuma a ya fitar da wasu makarantu kuma kan cewa suna low ranking. So abin da ke faruwa shine wannan kuɗi da aka bada an bada ne na 2016 intervention. So amma zai yi amfani ne a nan wannan shekara ta 2017. So manufa akwai backlog in an bada na wannan shekara din zai amfani da shekarun baya. So haka ya zama al'ada ne na wannan chat fund din. Ana biyan backlog ne ba ana biyan 2017 ba. A ana bada approval na 2017 zai shafi wanda suka karatu ko suka samu sabon admission na wannan shekara na 2017 din. So sai apply kan cewa duk wanda ya fara karatu so ba zai samu wannan tallafi din ba da aka saba badawa. To sai muka rubuta masa letoci da yawa kan cewa roƙon mu kan cewa amana waive considering saboda muna da yawa wannan abun ya riga shafa wasu makarantun su an bada approval wasu ma kafin yazo wanda ya canje shi ya ma bada approval kudin su zai sake bai bada ba Allah ya aka cire shi kuma yazo. So da yazo sai ribasin wannan umarni ko approval din da wanda ya canje shi ya bada ba tare da wani hujja mai karfi ba.
Babban sakataren wannan hukuma din shi ya ce ya hana ku kudaden da ake ba ku na tallafi ne?
Eh to kusan haka tunda akwai wanda kamar na fara farko wanda ita kafin wanda ya canje shi Professor Bogodau kenan ya bada approval. So sai aka samu changing gwamnati aka appointing din shi Dr. AB Baffa shi kuma da yazo sai yace wannan approval da aka bada su admission din su tsofi ne. So saboda haka ba zai ba su ba zai bada kwalli wanda admission din sa yake biyar in 2017 ne. Kuma yanzu sabon doka shi ne mutum ba za a bashi wannan tallafin ba sai an bada approval komai kafin ya tafi. Sannan akwai wasu kuma wanda an kawo an bada approval din takardun su ne bai cika ba telephone tace a dawo a gyara kafin a bada kudin su. Wasu daga cikin su wanda takardun su ya cika an ba su wannan kudi din. So wanda nasu bai cika ba an dawo kafin a mai da takardun su da ba su cika ba sai shi da ta'awa AB Baffa aka appointment nasa. So nan yazo shi ma nan bai amince da wannan abin nan ba yace su ma tsofin admission. Sannan akwai wanda kuma makarantun su suna shirin za su tura sunayen su wannan doka din ya hana wannan makarantun su ta tura sunayen su. So sai muka duba a
dokance ƙarin doka na Tetcon Act ya ba da dama wa shi ba fa yi wannan dokan ba.
To dama wannan tallafi da ake bayarwa kuken nema ne ko kuma dai akwai wasu ka'idoji ne wanda yake idan kun cika za ku sami wannan tallafi.
Eh akwai wasu ka'idoji ƙarƙashin ka'idoji na 2015 guidelines din da yake wanda ya canje shi ne su suka yi a tsohon wancan gwamnati duk wanda muke ko kuma wanda muka shigar da wannan ƙarin mun cika wannan sharuɗa din. To shi ya kawo shi sabo ne kuma a tsarin doka ba a yin mutum ya aikata laifi jiya a yi doka yau a ce kuma wannan hukuncin ya shafe shi.
To kun so mu karɓan wannan kuɗi ne?
Eh to a dai bangaren wanda na sani ba a so mu karɓan kuɗi ba amma wasu daga cikin mu suna da approval na kan cewa an ga iya arziki a sababa aka yi appointment nansa sai ya zo ya ce to su be abelated all admissions ne ko su riga sun fara karatu ba zai ba su ba.
Amma dai ku kun samu amincewar da ku je kuma za a ba kuma kuɗin da za ku samu na tallafin ku.
To sai ma kuwa don zan ba da misali akwai wata jami'a wanda har ma jami'ar ta ba wa bashi wa wa'annan ma'aikatanta daga cikin kan cewa idan wannan kuɗi tattalin ne za su cire abin da suka ba su sai su ba su saura. To amincewa sosai da amincewar makarantarmu da yaddanta muka tafi.
Yanzu yaya kuke cikin ganin dai cewar da halin da ku samu kanku an ce ba za a ba ku wani kuɗi ba.
Gaskiya da yawan mabiya su gance kusan kashi 95 ɗinmu ana cikin mawaye cikin hali saboda wasu sun bar karatun wasu kuma sun gagara koma wasu kuma suna can sun gagaran kuɗin biyan kuɗin makaranta ko kuɗin haya ko kuma kuɗin da za su dawo gida sun zama stranded kenan a takaice.
Yaya abin yake a halin yanzu ta kamar mene kuke son kotu ne ta yi muku?
Na farko mun shigar da wannan ƙara ne domin kotu ta duba ita ta doka na Tetcon ɗin wanda ta ƙirƙiri Tetcon ɗin ko shi Abdullahi Baffa yana da daman ƙarƙashin doka sashi na 6-7 na ita wannan Tetcon ɗin ya yi wannan sabon tsari ɗin na ba da tallafi din ba tare da an yi appointing ɗin board ba domin dokan ya ce lalle sai board ne za su yi su yi recommending wa minister ya tura a president ya ba da approval. So a nashin tsarin hakan bai gudana ba saboda ba board lokacin da ya fitar da wannan sabon tsari na ba da wannan tallafi din. Sannan kuma na biyu shi ne a duba a je ma kaddara walau yana da wannan dama din to a duk doka ba a yi doka with respective a ce mutum ya yi laifi ko kuma a fitar da doka yau a ce za ta fara aiki jiya. To shi ne wannan abubuwa guda biyu wanda muka miƙa kotu ta duba ta gani ko abin da shi Dr. Abdullahi Baffa yayi yana bisa tsari doka.
To shi Dr. Abdullahi Baffa ya gaya muku dalilansa na hana ku wannan kuɗi.
Gaskiya zan ce ba mu zauna da shi ba amma ta mun ta ɓangaren mu mun rubuta masa leta wasu a mataki na makarantu sun rubuta masa leta kan cewa ya duba wannan abun da idan basira domin illar da zai kawo yafi amfano da zai kawo. Sannan kuma a kungiyancen mu haka haɗaka ta manyan malamai makarantu na high institution wato na anan Najeriya din mun rubuta a kungiyance kenan shi ma mun tura masa bai ce komai ba. So kafin ma mu shigar da ƙaran akwai abin da dokan su ta faɗa kan cewa a rubuta free action notice sanarwan wanda za ka yi ƙarace shi cewa za ka yi ƙaran sa a gaban kotu ga dalilanka ga kuma hujjojinka da za ka gabatar a gaban kotu. So idan yana buƙata zai yi neman ka na sulhu ko wani abu. To har ga wannan gaba din mu dai da Abdullahi Baffa ko kuma Tetcon ko kuma wani wanda yake aiki karkashin sa babu wanda ya neme mu na dan ya mana bayani ko kuma dan mu zauna domin magance wannan abu da ke faruwa ko wannan takaddama din.
Sai mu bi wakilin Muzaruddin Sani Funtuwa don ji yadda ya tattauna da wasu ɗaliban da suka kammala jarabawar gama sakandare ta waye. Mu ji shin ya suka kalli nasarar ta bana da aka ba da bayanin an ci sosai da kamar kashi 59 cikin 100.
To jama'a masu sauraron mu, yau shirin yau da gobe zai tattauna ne akan yadda muka zagaya muka ga yara waɗanda suka kammala makarantun sakandare kuma suka rubuta jarabawar WAEC suke ta murna akan sakamakon wannan jarabawa. Wannan sakamakon jarabawa ya karaɗe dukkan tarayyar Najeriya ne inda kusan kashi 70 na ɗalibai da suka rubuta wannan jarabawa sun samu nasara. To a yau a nan jihar Katsina na tattauna da wasu ɗalibai waɗanda su ma suka samu kansu cikin ɗaliban da suka samu wannan nasara. Na farko akwai Anas Lawal, akwai Hassan Rabi'u Wise Funtuwa, akwai kuma Aisha Tajuddin Hamza wato jaran fuska, daga nan kuma akwai Abraham Sani. To dalibai waɗanda suka samu wannan jarabawa, bari in fara da ke, ina so ki sanar ma mai sauraron sunanki da kuma inda kika samu yin wannan jarabawa ta WAEC.
Sunana Aisha Muhammad Tajuddin. Na kammala makaranta ta Imam Science and Arts Secondary School Funtuwa.
Malama Aisha ya cika jibana an ce kusan kashi 70 a Najeriya sun samu nasara a jaraba kammala makarantun secondary wato waye. Ya cika ji.
To gaskiya nayi farin ciki da haka dan ya kamata dama a ce in akai jarabawa da yawa su ci ba a ce an fadi ba. Saboda hakan yana da kyau zai fi karfafa ma masu neman ilimi domin su kara dagewa su sa himma ta neman ilimi.
Da akwai irin kawayenki da suka taba rubuta wannan jarabawa ba su ci ba bana ku rubuta da su?
Eh gaskiya akwai su kuma suna da yawa kuma mun yi da su a bana amma a banan sun samu
kamar zaki yayin kwatancen sun samu ci kamar irin akwai credit akwai pass me zaki ce mai sauraro
eh gaskiya wannan karan sun samu da yawa dan yawancin su sun samu credit 8 sai pass 1 ko kuma wasu su samu credit 7 pass 2 ko kuma wasu su samu credit 6 pass 3
to kamar ke da nake magana da ke yanzu haka wani darasa kika samu
ni gaskiya na samu gaba ɗaya darasan da ake mana
kin samu duka wato abinda ake ce mana credit kenan
na samu duka 9 credit banda matsala a komi sai dai jam
to me kike ganin ya kawo cin wannan jaraba matsayin ki ta daliba wanda zaki ga ana ganin kamar wasu daliban ba su mai da hankali a karatun me kike ganin ya kawo cin wannan jaraba matsayin ki na daliba da ta rubuta kuma ta ce
okay to gaskiya abin da yasa wannan dai shekara aka fije mai da hankali domin waccan shekara ba a ci ba wannan shekaran masu neman ilimi sai suka ƙara dagewa dan su ga sun samu jarabawa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu dalibai masu neman ilimi muka samu wannan jarabawa da mai da hankali da karatu
to me fata ki ga wannan sakamako na jarabawa da kika samu zaki je makarantar gaba ne ko koya me zaki ce mai sauraro
eh to gaskiya muna fatan mu je makarantar gaba sai dai kawai matsalar jam da muka samu matsalar ta wannan shekarar dan wannan shekarai an samu waye alhamdulillah jam ce ta yi mana matsala kamar ni yanzu ina da 156 kuma wanda kowace makaranta tana buƙatar 180 idan kana burin ka tai makaranta domin ka je kayo karatu amma yanzu jam din nan ce ita kawai ce tai matsala amma ba komai insha Allah shekara mai zuwa za a samu
to me kike ganin ya kawo matsala ita wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam
wannan dai matsala ta jam ba wata matsala bace illa kamar yanzu an bude sababbin santoci kuma ba isasshen network da akai a gurin mutum ya fara jarabawa ta dauki lokacin da zai dawo sai ta dawo farko ko kuma idan na submitting din jarabawa kuma bata isa can ba kuma nan ta nuna mishi ta tafi shine kawai abin da ya kawo matsala dan ba rashin kokari bane ba matsalar dai tana ga net
akwai kiran da kuke da shi ga ita hukumar shirye jarabawa wato ta share fagen shiga jami'a wato jam akwai kiran da kuke da shi ganin cewa kamar su suke ba mutane matsala
eh to gaskiya dai mu dai fata daya muke so ta taimaka ta dube mu tai mana ko ta kara mana maki ko ta rage mana dan mun ji an ce waccan shekara an kara maki to muna son wannan shekara tai mana adalci ta duba dan ta taimake mu ta kara mana maki ko kuma ta rage mana hakan zai fi karfafa mana kwarin gwiwa
to kusan ko me ake ana cewa kallabi tsakanin rauna to yanzu bari in koma jan rauna din wato maza ina tare da
Anas Lawal Funtuwa
to kai ya sunanka
Hassan Rabiu
to kai kuma
Abraham Sani
ganin cewa kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta wannan jaraba ta WAEC a bana kuma mafi yawan ku daga a ce wannan ya ci credit 8 sai ka ji wannan an ce ya ci 9 sai ka ji duk dai abin da ga nan dai gwanin ban sha'awa kai ya kaji Anas da ka samu cin wannan jaraba
na ji dadi sosai na cin wannan jarabawa ta wai dama abin da muke tunani kenan insha Allah za mu samu kuma sai gashi Allah ya rubuta haka muka samu a wannan jarabawa ta wai da muka yi a bana kuma mun ji dadi sosai tunda ba mu kadai muka ci ba har da abokan mu haka wanda ke kusa da mu haka akwai wanda suka samu 8 credit haka zuwa 9 masu 7 haka kuma duk mun ji dadin wannan sakamako da muka samu na wai
to kai kana ga wannan sakamako akwai abun murna a cikin shi ko ko wani tashi ne na kalubale da za ku fara fuskanta yanzu ganin cewa ka lashe wannan jaraba
ai gaskiya a gaskiya ni na ji dadi na yin murna sosai na samu wannan jarabawa ta waye saboda dukkan mu mun samu jarabawa ta waye akwai masu HKD akwai masu 9 akwai masu 7 kowa yana murna da haka saboda bare ba a samu sosai kamar hakan ba amma bana an samu kowa ya ji dadi sosai saboda cigaban tafiya makaranta kenan
to kai kuma ha
ni na ji dadi sosai akan wannan jarabawa da muka ci ta waya muna fatan Allah ya sa nan gaba waɗanda za su suma Allah ya ba su sa'a sosai
ba ku ganin kamar za a yi kallon akwai kamar wani abu da za a ce ma badda sahu ko kuma irin a ce dai kamar ko ba ku ansa akai kuka ci wannan jaraba ke me zaka ce
wannan jarabawa dai akwai sa'a a cikin ta amma kuma mu kan mu tashi tsaye mun ba da kwarin guyen mu akan haka tunda jarabawa ta matso haka muna ta irin campaign extension a makaranta kuma muna zuwa license haka sannan muka dawo muka dage da karatu kan Allah da ya taimake mu muka samu wannan jarabawa
Mallam Hassan na dawo a wurinka ba ganin za a ga kamar wannan wani kalubale ne da za ku fuskanta na ganin cewa gashi ka cinye jarabawa nan kakkaf yanzu makaranta ta gaba wadda ta rage maka ita ce jami'a ba ganin akwai kalubale a gabanka
gaskiya magana ta gaskiya mun ji dadin cin wannan jarabawar amma mun dage da karatu ba dare ba rana saboda mu ga mun samu wannan cinye wannan exam din saboda mai mu ji dadi iyayen mu ma su ji dadi saboda kuma da yan baya kuma sai dage su ba da himma dan su samu su ma cin jarabawa kenan wannan ta fita
yanzu in kun kammala wannan gashi kun kammala makarantar secondary ka shirye tafiya ta gaba
eh tabbas na shirye tafiya ta gaba amma sai dai matsalan ni wannan shekara ban samu yin jam ba saboda dan samu yan matsaloli kalila shi yasa ban samu yin jam ba amma tabbas ina son tafiya makaranta ta gaba
to kai Abdullahi ka shirye tafiya makaranta gaba
na shirye tafiya saboda dalili bana ban samu yin jam ba amma badin Allah ya da mi jam Allah ya taimaka umminci Allah ya ba mu sa'a na zuwa jami'a
to akwai sakon da kake da shi ga sauran al'umma ko kuma in ce irin dalibai irin ka waɗanda suke aji biyar ganin cewa kun aje tarihi na gashi har wajen kashi 70 na waɗanda suka rubuta wannan jarabawa ta waye fadin tarihin Najeriya sun samu akwai sako da kake
ni shawarar da zan bada ina so matasa da kowa su tashi su karatu saboda shine babban jin daɗi na duniya da fatan Allah mu ma ya ba mu sa'a da waɗanda za su zo a baya Allah ya taimake mu Allah ya sa waɗanda za su zo su ma a bayan mu Allah ya ba su sa'a su ci jarabawa kamar yadda muka ci
Mallam Anas ya kake ganin su ɗan mata a jin sun samu cin jaraba kamar yadda kuka samu ci koko akwai akasi
a gaba ɗaya da mu da ƴan matan da ke cikin ajin mu gaba ɗaya zan iya cewa ma kusan duk sun yi mu samun irin result ne kyau haka dan zaka gan su cikin da yawanci zaka ga akwai masu A1 haka da dan yawa zaka iya masu A1 kamar guda hudu amma mu mazan zaka ga A1 din su ba ta wuce biyu haka ko ɗaya sai B3 haka da C4 amma ga matan kamar sun so su ma dan himma zan namu na ajin mu dai makarantar da nake kamar sun so su dan himu kokari wajen bangaren yin jarabawa
to a ita makarantar taku akwai darussa irin na kimiya da dai makamantan su wato sciences da arts to wani barayi kake ganin an fi samun nasara
an yi samun nasara a bangaren wato science kenan da bangaren masu irin art class haka dan mun yi su samun jarabawa yanda ya kamata gaskiya saboda dalili da yasa nace haka duk zaka ga saboda sometimes dai waɗanda suke cikin ajin science namu sun dan fi kokari haka da kuma mai da hankali akan karatun da suke yi a makaranta
to kai kuma makarantar ku ya kake ganin irin yanayin cin jarba a wannan makarantar taku bangaren mata da bangaren maza suwa kake ganin sun fi zara
a gaskiya an samu jarba sosai daga matan har mazan duk yawanci result din su kusan kowa ya samu sosai babu waɗanda suka rinjaye wasu an samu jarabawa sosai
to kai Abdullahi waɗanne irin darussa ne kace wato subject
so ni na samu English na samu maths na samu physics na samu chemistry na samu biology na samu geography na samu animal husbandry na samu civic education shikenan iya darasan da na samu
dukan su kuma credit kace
eh dukan su na samu credit chemistry ne kawai ban samu credit ba
to a jami'a me kake so ka karanta
ni a jami'a ina so in karanta microbiology
to kai fa Mallam Hassan da me ka samu a lokacin da kuka gudanar da wannan jaraba kamar ka ce mun ka ci nan credit da cin ce darasan
eh na samu English na samu maths na samu physics na samu biology na samu chemistry na samu animal husbandry na samu civic na samu islamic theory tuni muke a bangaren science kenan
a jami'a in Allah ya sa ka ji wanne course kake so kai wato irin shi ma darasi
eh gaskiya ni ina son in karanci pharmacy ne
to kai Mallam Anas
ni na samu English haka da maths da biology da geography na samu chemistry na samu physics na samu islamic studies da marketing duka ara taran nan mun ci su duka
to in Allah ya kai ka jami'a wanne course kake so kai
eh ina so in karanci library and information science
da ƙarshe ko akwai wani sako da kake da shi na ashin kanka da ba tambaye ka ba malana
eh akwai sako da nake so in ba wanda zasu zo bayan mu sun ga yadda ake ta dagewa bana ana ta cin jarabawa bai kamata su zauna kawai ba su ce ko irin su jira ila ko irin yadda yanzu kamar yadda social network ake bada ansa bai kamata su zauna su jira irin wannan ba amma ya kamata su dage kamar yadda ake tsayawa campaign da extension da lesson da ake dan zuwa asabar da lahadi ya kamata su dage domin su ma su ga san aje wani record irin kamar wanda muka aje su ma su bada mamaki kamar yadda muka ci wannan jarabawa
to mallam Hassan daga karshe zaka ga wani lokaci dalibai wataƙila kun sani za su je jami'a su kasa kare abinda suka samu tun daga secondary school to kai wani bayani zaka mun dangane da haka
eh gaskiya abinda ke jaza wannan zai zama to mutum an bashi ba kokarin shi bane kenan amsa aka bashi kawai ya rubuta ne shi yasa ba zai iya kare abinda ya ci ba a jami'a kenan saboda me ba kokarin shi bane saboda bai tsaya karanta ba da ya tsaya karanta ya karanta da kanshi sosai da sosai dan hakan ba za ta faru ba zai zama to shi zai iya dependent on result din shi haka
to masha Allah masu aranmu anan muka kawo ƙarshen wannan tattauna da muka yi da wasu dalibai da suka samu nasarar samun cin jarabawa wanda mafi yawan su sun lashe wannan jaraba to a madadin su wanda cikin waɗannan dalibai akwai Anas Lawal da kuma Hassan Rabi'u Waisa Adaman Sani da kuma Aisha Tajuddin Funtuwa ni Zaruddin Sani Funtuwa da na shirya daga nan Katsina nake cewa a huta lafiya
an gaishe ka mallam Zaharuddin kan da matasa da aka cici jarabawa wasu kuma sun ce fa
an ci ba
kaman yanda tambayar da aka yi ko kashin da dai din wato ta tambayar mu ta ranar da ake yi ko yaushe
kowa ya faɗa zaban Usman a wani abu da nan lura wasu suke ta cewa kaman a jahar Gombe da Kebbi wai ba a biya bane kuɗin waye kace sa ba a sakan masa nasu ba amma kaman nan makarantar private an samu da makarantar ni ban gane
ni ina ga akwai abin da ke faruwa kin san kamar shekaru dan kadan da suka wuce har zuwa yanzu zake ga wasu jihohin sukan dauke nauyi ko kuma su ce sun biya wani kaso na dalibai su je su jarabawa irin a siyasance irin Roman Democratic din da ake to ina ga kila abin da suke magana kenan na cewa kila an bada rija ta bada ruwa kila guga ta hana
to
amma duk da haka wannan ma kin ga jan hankali ne abin mu bincika ne kan shi mu ji shin menene yake faruwa din
da gaske din ba
yawwa ba a biya ba ne
kuma ka sani ana rikewa da sun rikocuwa
to ko yawwa kine ce ko kuma an biya din kila kuma cuwacuwa ce ta yawa kila sai a ce
amma kaman daga masu sauraron mu din kaman mutum biyu suka yi magana cewa Gombe ba a biya kudin waye gwamnati ba ta biya kudin waye ba sai na private
sun karba to Allah ya sa
ka ji na akwai wanda sai wanda ya magana kan ta ci jarabawar amma jam ba a samu ba
tace kuma kin san akwai maganar da tayi tace sabon tsare-tsaren da aka kawo yana daga cikin abin da ya buge musu makin da ya kamata
ya kawo musamman na amfani da wannan computer wani da yake ma bai ma taɓa ganin computer ba sai rana
wallahi tallahi gudanar ne suke iya ta ba ko suke ganin ta ma ba haka gama secondary baka taɓa latsa ta haka ba to bayan wannan amma duk da yake mun yi hira da su in kin tuna a baya suka ce za su ka gyare-gyare saboda za su gane menene ya kawo musu matsala to Allah ya kamata
yanzu wannan laifin wannan ɗan ilimi ne ma'aikacin ilimi ne koko na wayek din ne ga Ahmad Suleiman Bajoga
kawai tsari ne daidai ake bukata kullum muke ta kiran cewa ya kamata a
samu magana da kika yi yanzu Ahmad Bajoga yake ce faduwar jarba da dalibai suke fama da shi dalilai guda biyu suka kawo shi rashin ingantattun malamai da rashin maida hankali kan karatu kan dalibai
to sai a dage kamar yadda a forum din nan ma wannan tattaunawa da aka yi sun dan fafara
wani kuma Bello Dandin Mahis Leja yace yau da gobe VOA Hausa ina taya daliban makarantar sakandare Najeriya murna cin jaraba mai kyau
to alhamdulillah ila
wuraren sa an ciki
ne sannan akwai wani magana ko kunce wata magana na maganar telephone din nan da muke yi kar a manta kar a ji mun kawo rahoto bamu nemi sa mun nema
gaskiya fa makoni uku ne ma muka yi kwashi
mun yi ruwa mako Maryam ni akan kaina nayi sako wurin shi shugaban kashi kusan uku ba amsa na kira ya kusa goma ba amsa ba akwai wasu daga cikin jigajigan ma'aikatan mun tuttura ba duka ba wanda ya kula
mun yi magana da
mun yi iya kokarin mu
da muka neman manyan su sun fi uku da muka neman mu yi magana da su
sosai kuwa mun ba su da musu basu karbe ta ba saboda haka duk ran da suka karbe ta kuma za mu shigo da su in Allah su ya yarda sannan da fatan za a samu daidaito tsakanin su da su wayannan dalibai din domin a samu maslaha
amin amin
to yanzu kan duka anan za mu tattara ina mu ina mu sai in ci a madadin
Maryam Bashir Bagaje fina ta so dangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Fate Ibrahim Zerwai ne ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai Allah ya kai mu goge a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa